exclusive from abokimusic.com.
Concept. I dream big like I wanna leave like make it big like Haji the knee like
kamar Cornell Sanya Gumbello Mustafa da Haji Abu ni ne da namiji makadaici a gidanmu burina in zama a tajirida in kyautatawa al'umma we can be where we wanna be mata da matasa mu sa himma har mu yi nasara ga duk burin da muke so mu cimma mu yi koyi da mazan tarihi don karen hikima so nake zama kamar Sani Bello so mai ran karfe wanda ran shi har yan ta taba kunnen shi zai dade in zama soja in je yaki in dawo da raina zama lafiyar da mutane nake bi da in kawo da kaina in my young girl days ni ne hero Genji and in my old age ni ne dattijan kirki I wanna live a successful life live and contribute my own quarter to humanity ko bayan na tafi ko a life the legacy na duk fadin duniya za a tuna da ni ba tarihi babu ni dan bariki jarumi
I dream big like I wanna leave like make it big like Sani Bello, Sani Bello, Sani Bello. Ina so in zama kamar Sani Bello, Sani Bello, Sani Bello.
Buri na yin rayuwa ta cikin sulhu da lumana. Yeah. Wanda bai da hasinci na bakin murhu na ya samar. Yeah. Amma a ci yau a ci gobe shine ci. Wanda ya bada gaskiya yau ayi gobe shine yi kuma ayi a gama yau yafi gobe a karasa koda babu yau gobe mai sama zai tanada mutum mai halin aikeke daga mai sama da kasai inganta halin jari da ƴan kasuwa masana'anta wa matasa don su bar damuwa tallafa wa nakasassu kai su makarantu I leave the life that will last longer than the hyphen in between 2 days I hope all you need to know about me global citizen Father figure to many, even in my late 70s, let me have figure of 20s.
I dream big like, I wanna leave like, make it big like, I need a knee like, Sani Bello.